Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar hepatitis da ke ci gaba da addabar mutane a Najeriya. Hepatitis wani ciwo ne da ke shafar hanta kuma yakan kawo kumburin hanta da kuma ciwo. A wasu lokutan ma cutar takan sa hantar ta ƙi yin aiki daidai ko kuma yadda ya kamata. Ƙwayoyin cuta, nau'in bacteria da kuma virus suke haddasa ta. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan wannan cuta ta hepatitis.
Hepatitis dai yana nufin cutan hanta, wato shi wannan hanta kuma ya kamata mu yi bayani a gurguje akan aikin shi. Aikin shi babba ne kamar haka, wanda shine detoxification, wato ya kasance cewa ya kashe kowane irin ƙwayan cututtuka da za su iya shiga jikin ɗan adam, haka ma kuma abinci da abin da za mu sha ɗin da zai iya cutar da mu. To wannan hantan yakan taimaka sai ya rage ƙarfin su, kuma ya kashe su gabaki ɗaya, sai ya bar mu da abin da muke buƙata. So yayin da ya kasance wannan cuta na hepatitis, wato cutan hantan, ya shiga cikin jikin hantan kenan, to kuma kenan ya fara taɓa irin wannan aiki na hanta da ya kamata a ce yayi. So ɗaya daga cikin biyu zai faru: ko ya kasance aikin nashi ya ragu na kashe waɗannan ƙwayoyin cututtukan da ya kamata a ce yana yi, ko ma ya bari gabaki ɗaya, saboda ƙwayoyin cututtukan sun kashe waɗannan sinadaran da yake jikin hantan da yake taimaka mana gurin yaƙi da cututtukan. Wannan shine a taƙaicen taƙaitawa na bayani na hepatitis generally tare da wato ainihin aiki na hanta.
To likita, shin cutar hepatitis ta makasa kashi nawa ne?
To hepatitis dai yana da rabe-rabe iri-iri. Rabe-raben nan kuma za mu raba su ne gida kamar haka. Na farko dai za mu raba based on wato duration. Muna da acute, muna da kuma chronic, wanda aka fi sani kenan. Wato acute shine yayin da mutum ya samu wannan cutan hantan a cikin wata 6 yayi ƙasa, wato a cikin sati 1, sati 2, wata 1, 2, 3, 4. Yayin da ya kasance cewa kuma ya wuce wata 6, ko da ma a zo a ce wata 6 da sati 1 ne, wata 7, wata 10, shekara 1, to ya da chronic hepatitis kenan. So wannan shine babban ire-ire, ko in ce rabe-rabe based on duration din shi. Amma kuma ba sannan haka ba, muna da manya-manyan rabe-rabe based on irin abin da yake janyo shi. Kamar yadda aka sani, muna da hepatotropic viruses da kuma non-hepatotropic viruses. Hepatotropic viruses su ne wato ainihin cutan virus din da suke sa cutan wannan hepatitis din, amma kuma ba sa sa wani abu bayan cutan hanta. Amma non-hepatotropic viruses kuma su ne wanda suke sa cutan hanta tare da wani cuta kuma daban, wato za su iya sa cutan hanta su sa na koda, na jini, ko na fata da sauransu haka. Wannan hepatotropic viruses din nan su ne wanda aka fi sani irin su hepatitis A, hepatitis B, C, D, tare da ma kuma E, wato hepatitis A, B, C, D, E kenan. Non-hepatotropic viruses kuma su ne irin su cytomegaloviruses, Epstein-Barr viruses, muna da irin su yellow fever viruses, muna da irin su herpes simplex viruses. Duka waɗannan suna iya causing hepatitis, sai dai amma ba zallan hepatitis za su iya causing ba, har da waɗansu wato ainihin cututtuka ma na jinin jiki. Ba dukansu dai viruses ne, ba bacteria ba, ba fungal ba, ba kuma protozoa ba. Amma bayan su muna da waɗansu ire-ire na hepatitis kamar autoimmune hepatitis, kuma muna da neonatal hepatitis. Yanzu zan ɗauke su a gurguje-gurguje ɗaya bayan ɗaya, sai na yi bayanin su insha Allah.
Shin me ke haddasa cutar hepatitis?
Abin da yake haddasa hepatitis, kamar yadda na faɗa, akwai hepatotropic viruses da kuma non-hepatotropic viruses. Yanzu bari mu ɗauka hepatotropic viruses ɗin. Hepatitis A tare da kuma E, irin yanda suke haddasa hepatitis ɗin, ko in ce virus ɗin hepatitis A da kuma da E, inda suke haddasawa suna kamanceceniya. Yawanci akan same shi ne daga abin da mutum ya ci ko kuma ya sha, wato fecal oral route kenan. Wato ya kasance cewa daga abin da mutum ya sa a bakin shi akwai wannan cutan hepatitis ɗin a ciki, wanda wani wanda yake da cutan ya watsa mutane ta fannin kamar a ce abinci, ta fannin abin da mutum yake sha. Kuma an fi samu ne, ko in ce an fi ganin su ne, musamman shi hepatitis A da E ɗin kenan, ga wanda suke tafiya daga wani gari zuwa wani gari, suke sayan abincin kan hanya, be it ruwa ne ko kuma abincin kan hanya, musamman abincin kan hanyan da aka ce aka soya shi, ko aka dafa shi, ko aka haɗa shi, ba wanda yake rufe ba, kamar a ce maka biskit da ɗan dama-dama, amma ga biredi ma wannan da mutum zai iya saya, balle har mutum ya je yana sayan alal misali irin su lemu, ko kuma gyada ko mutun ya sai fura da nono ko wani abu duk ba laifi bane amma kuma chance ko mun ce za a iya samun wa'annan hepatitis A da E din so sai sa almost kashi 80 zuwa 90 ga wanda suke da hepatitis A ko kuma E sukan zo mana ne yayin da ya kasance cewa sun yi tafiya sati 1 ko kuma sati 2 da ya wuce so ga matafiyin da yake tafiya daga gari zuwa gari wanda tafiya baya masa wahala ko kuma irin yanayin aikin shi ko kuma aikin ta in dai ba su kiyaye abin da yake shiga bakin su ba to za su iya samu wa'annan nau'i na hepatitis A ko kuma hepatitis E sai dai dadin su in Allah ya yi to yawanci sukan warke a cikin dan satuka cikin watanni ba tare da ma an bada magani ba amma wata rana in ya kasance ba su warke ba to suka yi muni sosai har sai ya kasance cewa sun jawo illa ga hanta wani abu shi hepatocellular carcinoma amma wannan kan dauka lokaci sosai kuma bai cika faruwa ba amma in dai ba a kiyaye ba tabbas in yazo baya da wani standard magani da zaka zo ka ce ga maganin shi shisa rufin asiri shine yayin da mutum zai yi tafiya kar ya kasance ya sai komai a hanya kenta ya samu ya dafa abincin shi ya tsara kayan shi a garin su ya sa a jakan shi sai ya tafi da shi illa in dai akwai wani guri reliable kamar restaurant da an tabbatar da tsaftar su da kuma iya abincin su da korewancin su gurin tsafta da sauran su to ba laifin mutum in ya sai abinci a gurin
to likita mun fahimci cewa akwai nau'ikan cutar shin akwai wani bambanci ne akan abubuwan da ke haddasa su
hepatitis B da C su ma suna kama sosai saboda abin da yake jawo su kusan abu iri ɗaya ne jini yayin da ya kasance cewa mai jinin wannan hepatitis nan ya mika wanda bai da shi kuma ya ake samun jinin su ne fannuka kamar haka fanni na farko shine yayin da mutum bai da lafiya jinin shi ya kasa sai aka samu wani wanda bai screening din shi ba wanda shi kuma yana da hepatitis sai ya baka jini to yayin da abin ya faru haka ko baka da hepatitis tun da ya baka jini leda ɗaya ne leda biyu ne ko mun kankancin shi ko da a ce a cikin sirinji ne aka bawa jariri wani abu shi allocate kenan for example to zai iya daukan wannan hepatitis B din ko kuma C din na biyu aka same shi ne ga wanda suke saduwa da juna wato wanda suke saduwa musamman da mata da yawa ko macen da take saduwa da maza da yawa wannan zai kasance cewa in ya kasance tana da cutar to in namiji yazo ya dauka wani namiji zai zo ya dauka yazo ya dauka da sauran su haka haka ma kuma in ya kasance namiji yana saduwa da mata sama da guda 2 3 4 5 ko da ma a zo a ce matan shi ne to in dai yana da wannan cutar hepatitis B din ko kuma hepatitis C to zai sauke da sauran kuma watsa musu kuma akan same shi ga wanda suke aikin shaye-shaye wanda musamman suke allurayya a jikin su dan su ji dadin wannan abin shaye-shayen da suke yi din to yayin da kasance wannan ya ja alluran ya maka a jikin shi ya mika wancan suna amfani da wannan sininji iri din ko kuma alluran iri daya ko kuma shi needle din iri daya to ba abun mamaki bane kasance daya ya mika sauran to sai sai in aka ce mutum yana da hepatitis B ko hepatitis C abinda zai fara karkatowa hankalinka shine ta jini da kuma saduwa da kuma wani abu wanda ya hada da jini dai ko matsalolin wayannan hepatitis C din tare da hepatitis B din yana da muni saboda yawanci sune wanda sukan samu hadda acute tare da kuma chronic wato yakan iya aukuwa na cikin wannan watan da na faɗa hakan ma kuma yakan wuce watan da na faɗa sai ga yayi shekaru a jikin mutum kuma yawanci sune suke zuwa da consequences wato suke zuwa da manyan illoli yayin da mutum in ya kasance yana da su bai yi wani abu akai ba yasa ake tsoron ga wani a tsoron mutumin da yake da wannan hepatitis B da C din yasa alhamdulillah ana da ma vaccine ko in ce ana yin immunization wato rigakafin su ga wanda bai da shi amma in ya kasance kana da shi ba a bukata ka je kai wa'ansu yakan kawo musu kansa na hanta tare da illoli daban-daban yasa in mutum ya zo yi sai an yi screening din shi an tabbatar da bai da shi kafin a bayar wato rigakafi ne ba wai magani ba shi kuma hepatitis D akan same shi ne yayin da mutum yake da hepatitis B wato ABCD baka samu D din ba sai kana da B so in ya kasance cewa mutum yana da hepatitis B to ya sani cewa zai iya samu wannan hepatitis D din amma dadin ta in ya kasance baka da hepatitis B ba zaka taba samu hepatitis D ba D for delta B for example beta yayin da ya kasance mutum yana da hepatitis B din nan kuma yazo ya samu D a hade ana kiran su co-infection amma yayin da ya kasance mutum hepatitis B yake da shi zalla sai bayan wayansu satuka ko kuma watanni ko ma shekaru ya samu hepatitis D ana kiran shi super infection wato kana da B kenan kuma kana da D a hade wannan abin ya nuna cewa ya fara yin muni kenan sosai autoimmune hepatitis kuma duk ya fi tsoratarwa a cikin su amma alhamdulillah bai cika aukuwa a cikin al'umma ba shi kuma ba komai bane yake nufi illa sashin jikinka ne da ya kamata ya kasance ya kare ka daga daukan cututtuka ya kare hantanka to shine yake kuma attacking hantanka wato shine yake jawowa wannan hepatitis a anta hantanka sai daga wato auto yana nufin automatic immune wato shi immune system ɗinka sai kasance wani wannan abin da har yanzu ba da isasshen ilimi akai sai shiga cikin hatta in shiga cikin hatta sai ya fara sawa duk wani alamu mai hepatitis da ka sani yake da shi sai shi ma ya fara nunawa kuma yafi wahalan sha'ani saboda ba wanda yasa ce maka ga standard maganin shi saboda kamar a zo a ce maka wato ainihin kamar hukumar tsaron da ya kamata a zo a ce sun kare gari ne to sai kasance cewa kuma sun dauka makamai sun zo suna yaki da wannan garin da ya kamata a ce sun kare su kun ga kenan ɗan gari in akwai wanda ya kamata a ce sun kai kara ba su da shi saboda wanda ya kamata su kai karan sune suke attacking musu so that exactly abin da ke faruwa akan autoimmune hepatitis neonatal hepatitis shine wanda ake samu su a jariran da aka haifa daga yanzu zuwa kwana 28 wannan kuma yawanci inda aka haifa haihuwan ne ya kasance abubuwan da aka yi amfani da shi ba su da kyau ko kuma aiki da aka yi for example na CS a environment din da bayi da tsafta ko kuma mahaifiyar tana da shi kuma she is not into any treatment so ba amma ki bane za ta yi mika masa wato wani abu shi congenital hepatitis kenan amma wannan bai dan ci faruwa ba shi ma a cikin al'umma ko kuma a cikin wannan environment din da muke da shi kamar da na faɗa na yi bayani akan non hepatotropic viruses wanda su ma cytomegaloviruses yellow fever tare da sauran duk wannan da na faɗa su ma suna causing hepatitis to kada kasance mun manta da su mutum yaje ya samu bayi da hepatitis A B C D da kuma E a ce kuma yana da hepatitis in tambaya wani iri ne a zo a ce masa ba a san wani iri bane a an sani sai dai ba dole kasance cewa an san tabbas cytomegalovirus ne yellow fever ne herpes simplex virus ne ko kuma Epstein-Barr viruses ne tare da sauransu
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a latilas nan zamu da sa'aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa dan jin alamomin cutar hepatitis da ma wasu muhimman batutuwa ko kuma bayanai akan cutar a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya